a cewar kungiyoyin kare yancin dan adam sun zarafi da ake fuskanta a kullum a yanar gizo shine ke matsa mata da ƴan mata yin takatsantsan a kafafen sada zumunta kusan mace ɗaya cikin hudu a Burtaniya da Amurka da sauran kasashe shida sun fada a wani binciken jin ra'ayin mutane cewa sun fuskanci cin zarafi a yanar gizo sama da kashi 40 cikin 100 sun ce cin zarafin ya saka su cikin zulumi da tsoro a rayuwarsu yawancin su kuma an bayyana cewa suna samun matsala wajen barci da rasa kimar kai bayan da suka fuskanci cin zarafin a cewar kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Amnesty International kungiyar ta kara da cewa kashi 75 cikin 100 na matan sun daina bayyana ra'ayoyinsu a kafafen sadarwa sun kuma cire kansu daga duk wata hira da jama'a cin zarafin yanar gizo da ya hada da rubuta sharhi kan hotuna ko yin wasu kalaman batsa yana koya wa kananan yara darasin cewa ba laifi bane mutum ya aikata hakan akwai bukatar gwamnati da kamfanoni su tashi tsaye domin tabbatar da cewa kafafen sadarwa ba gurin cin zarafi bane.